Lord, sign me, feel your love like me. Oh, if me boy good, then like me, then like me, then you like me. We let that time of my God. We let that time of my God. We let that time of my God. We have been left with my mind so shed. We let that time of my God. We let that time of my God. We let that time of my God. We have been left with my eyes so shed. Da 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 da